Bali na biyu a kasar China bayan yayi suna a kasuwannin India. Film din da shi fi da Prabhas suka fito a matsayin taurari a ciki. Yanzu haka dai film din ya fi kowane film fiye da tikiti. Wanda ya kasance sai ma mutum ya nemi a ajiye masa kafin ya samu siya. Ana sa ran sai ya fi kowane film fiye da tikiti a China. Sashin cewa film din yayi fice amma abun mamaki shine har yanzu ba Bali bai kai matsayin film din Bajrangi Baijan na Salman Khan ba. Drama Kabir Khan wanda ya nuna a gidajen kallo 8000 a China a watannin baya da suka wuce, yayin da aka saki film din SS na Rajmouli Magnum a gidajen kallo 7000. Ali Nadiu ya nuna taurarin ɗan wasan film din India Rana da Gubati, Tamanna Bhatia, Ramya Krishnan, Satrayaj da Nasir a cikin film din. An kuma nuna film din da harshen yaren Hindi wanda ya samu ribar kuɗi har rufi 511 a lokacin da ake nuna wa masu nazari kafin a fice shi ga al'umma baki ɗaya. Oh,